الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 30 ga watan al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 29 ga watan 9 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin kitabul fada'il kuma mun tsaya karshen baban da ke bayani game da wato wasu mas'aloli na azumi kamar yanda malam ya zo mana da hadisai kusan guda hudu a karkashin baban wanda sun kunshi wasu mas'aloli guda uku hadisi na farko a baban shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada idan dayan na azumi ya manta ya ci ko ya sha manzon Allah yace falyutimma sawma wato ya cika azumin sa ma'ana ya ci gaba da azumin sa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu manzon Allah yace ya san da cewa Allah ne ya ciyar da shi kuma shine ya shayar da shi don haka wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar mana ingancin azumin wanda ya ci ko ya sha akan mantuwa azumin sa azumi ne ingantacce balma kamar yanda yazo a cikin al-Mustadrak na al-Hakim an-Naisaburi da riwaya ingantacciya manzon Allah yake cewa man afdara fi ramadana sa'iman man afdara fi ramadana nasiyan yake cewa fa innama at'amahu Allah wa saqahu fala qada'a alayhi wala kafara aw kama qala manzon Allah yace man afdara fi ramadana nasiyan duk wanda ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha akan mantuwa a cikin wata na Ramadan manzo Allah yace fala qada'a alaihi wala kafara babu ramuwa akan sabalanta na kafara Allah ne ya ciyar da shi kuma shine ya shayar da shi kuma bayani ya gabata ko so nawa zai maimaito a cikin yinin ci da sha in dai akan mantuwa ne ko so goma mutun ya manta ya ci to wannan ba maganar ramuwa akan sabalanta na kafara sannan hadisi na biyu a baban hadisin Laqid ibn Sabira Allah ya kara masa yadda yake cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace masa ba ni labari game da arwalla ma'ana kuyam arwalla manzon Allah sai yake faɗa masa cewa asbigil wudu'a manzon Allah yace masa ka cika arwalla cika arwalla shine kyautata wanke duk wata gaba da aka yi umarnin wanke ta ma'ana mutun yazo da duk abin da aka shar'anta a cikin ta manzo Allah yace masa wa khallil bainal aswadi manzo Allah yace ka tsatsefe tsakanin yatsotsinka na hannu da na kafa me arwalla sai ya sanya dan yatsar shi tsakanin yatsotsin shi gaba ɗaya ya tsatsefe su manzo Allah yace masa wa balig filistin sha ka kai matuka a wajen shaka ruwa sai kaji ya shiga da kyau. Manzo Allah ya ce masa illa an takuna sa'ima, sai dai idan ka kasance kana azumi. Wannan hadisi yana shiryar da mu akan cewa mai azumi ba a buƙatar ya kai gaya a wajen shaƙar ruwa, sama-sama ake buƙata yi dan kada ya je wato ruwa ya wuce masa. Sannan hadisi na uku, hadisin Aisha Allah ya karrama ta yadda take faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance al-fujr na cin masa halin yana da janaba, kuma janaba ta kusantar iyali, thumma yaghtasilu, sannan bayan ketowar al-fujr manzon Allah sai ya yi wanka waye su kuma ya yi azumi a wannan yini. Haka hadisi na ƙarshe a baban hadisin Aisha da Ummu Salama Allah ya kara musu yadda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusbihu junuban min ghairi khulu, manzon Allah yakan wayi gari da janaba, kuma janaba ba ta mafarki ba, kenan janaba ta kusantar iyali, thumma yasumu, sannan manzon Allah yayi azumi. Don haka waɗannan hadisai guda biyu suna fa'idantar da mu halaccin mai azumi ya wayi gari da janaba. An gane ko? Kai sahur kafin ketowar alfujir, kai niyyar azumi, inda janaba ma tare da kai, to wannan janaba kana iya bari sai ma alfujir ya keto, sannan kai wanka. Don haka wannan dalili ne a bayyane wanda yake nuna kenan halaccin mai azumi ya wayi gari da janaba. Hadisin da ya zo a kan cewa duk wanda ya jinkirta yin wanka na janaba har sai da alfujir ya keto, to ba maganar azumin wannan yini. Wannan hadisi ne mansukh, an shafe hukuncinsa. Don haka Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a farko yana ba da fatawa akan rashin halaccin mai azumi ya wayi gari da janaba. Lokacin da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su Aisha suka tabbatar masa cewa manzon Allah yakan wayi gari da janaba, janaba ta kusantar iyali, sannan ba zai yi wanka ba sai bayan ketowar alfujir kuma ya ci gaba da azumi, Abu Huraira ya dawo daga kan fatawar shi wannan hadisi ya ringa ba da fatawar halaccin yin haka. To balantana janaba wadda take ta mafalki, don haka bayani ya gabata, idan mutum yana azumi yayi mafalki da rana, wannan mafalki da yayi bai illanta masa azumi ba, azuminsa azumi ne ingantacce. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu fadli sawmil muharram wa sha'ban wal ashhuril hurum. An Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. وأم مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك العام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك. ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها رواه أبو داود قوله وشهر الصبر رمضان مالم الله يجيكنسا نافدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadula ta azumin watan al-Muharram, ma'ana azumtar wata na al-Muharram, sannan da kuma watan Sha'ban, sannan kuma da watanni hudu masu al-Hurma. Shine anan malam sai yazo mana da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda ke fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalus siyami ba'da ramadan, manzon Allah yace fiyayyen azumi bayan azumi na ramadan, shahrullahil muharram, shine azumin watan Allah mai suna al-Muharram, ma'ana fiyayyen azumi a gun Allah bayan azumi na ramadan, to sai azumi na al-Muharram, ma'ana mutum ya yawaita azumi a cikin watan al-Muharram. Watan al-Muharram shine watan da muke ciki, wanda a yau muna 30 daidai ga wannan wata. To bayan azumi na Ramadan babu wani azumi fiye a gun Allah subhanahu wa ta'ala sama da wato azumin watan al-Muharram, musamman kamar yadda zamu iske wani babi a nan gaba wanda yake nuna mana a cikin watan na al-Muharram akwai wasu ranaku guda biyu waɗanda sun bambanta da sauran ranakun, shine ranar 9 ga watan al-Muharram da 10 ga watan al-Muharram, waɗanda waɗannan ranaku ana kiran su Tasu'a da Ashura, wanda zamu iske hadisin da yake tabbatar mana sakamakon duk wanda ya azumci ranar Ashura Ubangiji ta'ala zai kankare masa zunubai na shekara wadda ta wuce. To shine anan yace afdalus siyami ba'da ramadan, fiyayyen azumi bayan azumi na ramadan, shahrullahil muharram, wato shine yin azumi a watan Allah mai suna al-Muharram. Dan haka wanda ne sakaki sai dai a kuri gaba inda kwanuka, an gane ko kenan ana buƙatar a yawaita azumi a cikin sa. Sannan sai yace wa afdalus salati ba'da al-farida, manzon Allah yace fiyayyar sallah bayan sallah ta farilla salatul layli, manzon Allah yace ita ce sallah ta dare. Duk wata sallah da ka sani ta nafila, to babu sallar da ta kai sallah ta dare a gun Allah subhanahu wa ta'ala bayan sallah ta farilla, saboda duk wata daukaka da bawa yake samu a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira, to yana karkashin rayar da dare game da salloli. Wanda mu koma mu ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kokarin rayar da wato daransa game da nafilfili, wanda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito mana hadisi, saboda tsawon tsayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin sallolin sa na dare, wato sai da ya kai dugadagansa suna tsagewa suna fashewa. Aisha ta ce ya Rasulullahi sauƙaƙa ma kanka, kai da Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da abin da ya jinkiri? Manzon Allah sai ya bata amsar cewa afala uhibbu an akuna abdan shakura, yanzu bazan so na zamanto bawa mai matukar godiya ga Ubangiji na? Ai ni'imar da Ubangiji na ya mumta wuce ni'imar duk wani bawa da Allah ya masa, ma'ana babu bawan da Allah ya masa wata ni'ima sama da ni'imar da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka shi yafi dacewa ya kai matuƙa a wajen godiya ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. To don haka shine anan yake ce mana fiyayyar sallah bayan sallah ta farilla, yace salatul layli, wato ita ce sallah ta dare. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana abu na farko wanda ake buƙatar mumini ya kusaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi shine aiki na farilla. Sai ka kiyaye abinda Allah ya farlanta maka, sannan ka yi ƙoƙarin biyo baya da nafila. Don kusantar Allah da aiki na farilla shine abinda Allah ya fi so ya fi ƙauna a kai. Don haka anan ya ce cai afdalus siyami ba'da ramadan, fiyayyen azumi bayan, yake cewa bayan azumi na ramadan, wato shine shahrullahil muharram, kaga kenan yin azumi a cikin wata na al-Muharram bai kai matsayin yin azumi na Ramadan domin azumi na Ramadan farilla ne shi kuma wannan nafila ne to haka ita ma sallah ta dare bata kai ba salloli waɗanda suke na farilla sai mutun ya kiyaye salloli na farillai sannan zai yi kokarin biyo baya wato da nafilfili wanda yin hakan shine abin da ke cancanta ma bawa samun kusaci da ubangijinsa subhanahu wataala Allah ya kaunace shi kamar yadda yake cikin hadisi al-Qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa ubangiji subhanahu wataala da kansa yake cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartuhu alayhi bawa na bai taba kusanta ta da wani abu wanda nafi so nafi kauna sama da abin da na farlanta masa an gane ko farko kenan abin da Allah ya fi so mu kusace shi kenan game da aikata abin da ya farlanta mana bayan mun zo da farilla sannan kuma sai mu yi kokarin biyo baya da ayyuka waɗanda suke na nafilfili sannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zaman tuba yasumu minash shahri yana azumi game da wani wata aksara min sha'ban sama da azumin da yake yi a cikin watan sha'ban ma'ana babu wani wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a cikin sa an gane ko sama da watan sha'ban banda kenan in kaware watan ramadan kenan a watanni 11 da suka rage to babu wani wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika yawaita azumi a cikin sa wato sama da watan sha'ban Aisha tace fa innahu kana yasumu sha'ban kullah tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumci watan sha'ban gaba ɗayan sa mi take nihi gaba ɗayan sa ma'ana mafi yawan sa domin kasancewar salo ne na larabci abu wanda yake mafi yawa sai ka ce gaba ɗayan sa don haka a wata riwaya sai ta ce kana yasumu sha'bana ya kasance yana azumtar watan sha'ban illa qalilan sai dai dan kadan ma'ana sai ɗan kwanuka kadan kawai yake ragewa a cikin watan sha'ban micece hikima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kebance watan sha'ban game da yawaita azumi na nafila an masa tambaya a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sai yake cewa domin shi watan sha'ban wata ne wanda akan bujiro da ayyukan bayi zuwa ga ubangijin su subhanahu wataala manzon Allah yace dan haka nake yawaita azumi a cikin sa a cikin watan sha'ban ayyukan da bayi suke aikatawa akan bujiro su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka manzon Allah yake yawaita azumi a cikin sa domin a zo da ayyukan sa halin yana azumi don haka a takaice wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna mana fadla ta yawaita azumi a cikin watan sha'ban kuma a nan kar mu manta bayani ya gabata akwai hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan tasafa sha'ban fala tasumu aw kama qala idan sha'ban ya raba tsakiya manzon Allah yace kar ku yi azumi to wannan hani yake banta ga wanda bai fara azumi a farkon sha'ban sai da sha'ban ya raba tsaka sannan mutun ya fara yin azumi to wannan akwai hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in har mutum misali ya tabbatar da ba yanda za a yi ya samu rauni game da azumtar azumi na Ramadan to ba laifi ko da shi sha'ban kin ya raba tsakiya mutum yana iya yin azumi dan haka malamai suka ce illar ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani yin azumi bayan sha'ban ya raba tsakiya dan kada mutum yayi azumi kuma ya samu rauni ya kasa shiga Ramadan wato da nishadi amma in har mutum ya san ba zai samu rauni ba to koda sha'ban ya raba tsakiya mutum yana iya yin azumi amma abinda aka fi so kenan tun farkon sha'ban mutum ya yawaita azumi har kusan ƙarshen sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake dan haka kenan a wannan hadisi wato shi ma mun samu kenan yana daga cikin azumi na nafila wanda aka sunnanta mana kenan yawaita azumi a cikin watan Sha'ban. Sannan hadisi na gaba hadisin Mujiba wato Al-Bahiliya daga mahaifinta ko kuma amminta take cewa wannan mahaifin nata ko kuma amminta ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wasu ƴan kwanuka sun man ƙalaka bayan ya gama kwanukan da yayi sannan ya koma wasa garinsu fa'atahu ba'da sanati bayan shekara guda sai ya dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Hausa sai mu ce kenan baɗi sai ya dawo wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu lokacin da ya dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shekara guda halinsa ya canza kamar sa duk ta canza ta rikida ya kanjame ya koma ne da suka gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ganin cewa manzon Allah kamar ma bai gane shi ba bai fahince shi ba dan haka sai ya ce ya rasulullah amma ta'rifuni ya manzon Allah yanzu baka gane ni ba yace a sai ka fada manzon Allah sai ya ce masa wa man ant kai ko wane ne qala sai ya ce ana al-bahili alladhi ji'tuka amal awwal aini ne dan kabilar bahil wanda nazo maka a shekara ta bara kenan shekara ta farko aina nihi kenan bara aini ne wanda nazo maka bara qala sai manzon Allah ya ce masa fama kayyaraka wa qad kunta hasanal hay'a minene ya canza kamar ka duk ka kanjene duk ka komade alhali kwadda kai mutun ne mai kikkiawar kama qala sai yace ma akaltu ta'aman munzu faratuka illa bilay ayya manzon Allah tunda na rabu da kai yace wallahi ban taba cin abinci a cikin yini sai da dare tunda na rabu da kai shekara guda kullun kawai azumi nake shine ya canza kamata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azabta nafsak manzon Allah sai yace masa ai ka azabtar da kanka shi yana tsammanin wata kalima zai samu ta jinjinawa manzon Allah sai yace masa azabta nafsak ka azabtar da kanka azabta nafsak ka azabtar da kanka yabo ne ko zargi ne zargi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa ka azabtar da kanka me yasa domin ya dora ma kansa abin da ya wuce iyawarsa wanda shi kuma wannan addini akan sauki Allah ya gina shi duk abinda zaka ga yayi tsanani wallahi inda zaka koma ka bincika sai ka samu wannan abu baya da alaka da addini shekara guda mutun yana azumi dan haka kar mu manta babi na 14 a cikin wannan littafi da ya gabata babu liktisadi fi ta'a baban da ke bayani game da tsakaitawa game da ayyuka na ibada anan malam ya zo mana da hadisai da dama waɗanda suke nuna mana ba a buƙatar mutum wato ya zurfafa ya wuce iyaka game da ibada ka dau iya abinda zaka iya kamar yanda malam ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wata rana take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo guna da wata mata a zaune sai manzon Allah yake tambaya ta yace ya Aisha wannan ko wace ce sai nace masa wance kenan ita ce wanda ake kiranta Khawlatu bint Tuwayt Aisha sai ta ringa ambata ma manzon Allah yawan ibadar ta ai mace ce ce wuni azumi kwana sallah manzon Allah sai ya kwaba Aisha sai ya ce mata ma yace ja bakinki ki kyale manzon Allah sai yake cewa alaikum bima tudiqun alaikum bima tudiqun fa inna Allah ta'ala la yamallu hatta tamallu manzon Allah yace ku da zunci abin iya abinda zaku iya na ibada domin Ubangiji ta'ala baya kosawa yanke game da ba ku lada har sai kun kosa in kun kosa kun daina ibada to a lokacin nan Ubangiji subhanahu wataala sai ya mu'amalance ku irin mu'amalantar mai kosawa ma'ana ya daina rubuta muku lada dan haka duk abinda zaka yi na ibada ka dau iya abinda zaka iya kaga anan ita Aisha ta ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yawan ibadar ita wannan mata wuni azumi kwana sallah manzon Allah ya kwaba Aisha yace a yace ku lazinci iya abinda za ku iya Allah ba zai kosa ba yanke game da ba ku lada sai an kai lokacin da kuka kosa kuka yanke kuka daina ibada dan haka abinda Allah ya kuso yafi kauna game da bawa abinda bawa zai dawwama akan shi na ibada yau da gobe kai yau kai gobe kai jibi kai gata shi Allah ya kuso da a ce yau kai mai yawa gobe ka fasa ka watsar dan haka a wani hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ahabbu al'amali ila Allah ma dawama alaiha sahibu ko kuma ahabbu al'amali ila Allah adwamuha wa in qalla manzo Allah yace mafi soyuwar ayyuka a gun Allah aikin da mutun ya dawama akan sa ko mun kankantar shi haka Allah ya rusu kai yau kai gobe kai jibi kai gata shi Allah ya fuso da a ce yau kai mai yawa ka watsar dan haka anan zaka gane cewa duk irin wasu fa'idodi da wasu malamai suke badawa na cewa wai ka je a cikin dare kai raka'a 100 har ma wasu su ce wai raka'a 2000 da abin da yake kama da haka wannan ba karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace duk wanda yayi raka'a 100 a daren yau gobe bayan da gobe ko biyu ba zai iya bai kuma mu koma karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha take cewa duk dare na Allah ba ma wata na Ramadan ko wani wata na daban tace manzon Allah bai taba dadawa akan raka'a 11 raka'a 11 kacin manzon Allah yake yi a kowane dare ko ma a Ramadan tace amma game da tsawon su da kyawun su tace wannan karku tambaya an gane ko karku tambaya game da yanda manzon Allah yake tsawaita sallar da yanda yake kyautata ta wannan ba sai an tambaya ba to dan haka wannan azabtar da kai ne haka hadisin mutane uku hadisin Anas Allah ya kara masa yadda wasu mutane uku sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke tambayar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da kokarin ibada wanda manzon Allah yake yi a cikin gida domin abin da yake yi a cikin gida na ibada ya koyi gare su sai suka zo suke tambayar matansa domin a fada musu su ma su je su ringa koyi da shi lokacin da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ba su labari game da ibadar da manzon Allah yake a gida wato sai suka ga kankantarta ka annahum taqalluha suka ga kankantar abinda manzon Allah yake yi a gida suka ce wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar suka ce ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya gafarta masa duk abinda ya gabata na zanubansa da abinda ya yi jinkiri suka ce mu zage dautse zamu ɗaya daga cikinsu sai ya ci alwashin cewa la aqumanna layla wala anamu abadan yace duk dare na Allah tsayawa zan yi in kwana ina sallah magana bacci babu ita daga yau shi na biyun shi kuma sai ya ce la asumanna nahara wala uftiru abadan yace ni ko daga yau dini na Allah azumi zan yi ba maganar ajiwa shi kuma na ukun sai ya ce wa a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan ni da mata an kare daga yau ni da aure babu shi har abada sai ibada a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo sai aka fada masa ai ga abinda waɗannan suka fada manzon Allah yake cewa ku ne kuka ci ma kanku wannan alwashi suka ce eh manzon Allah sai ya ce to ku san da cewa ana a'lamukum billahi wa akhshakum ana akhshakum lillahi wa ataqakum lahu na fi ku tsoron Allah na fi ku kaskanta kai ga ubangiji na yace ku san da cewa ina yin sallah a cikin dare kuma ina kwantawa ne bacci na huta manzo Allah yace kuma ina yin azumi kuma ina ajewa in huta manzo Allah yace wa atazawwajun nisaa kuma ina auren mata manzo Allah yace fa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kiyamaci sunnata manzo Allah yace baya daga cikin mabiyana kaga anan waɗannan mutane uku sun yi famar su dora ma kansu abin da ya wuce karfin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka musu birki. Haka wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin sa ya ga wata igiya an kulla ta jikin gimshikai na masallaci. Kamar misali waɗannan gimshikai guda biyu kenan, an kulla igiya ɗaya ana an kulla a jikin shi. Sai manzon Allah sai yake tambaya, wannan ko igiyar ta mece ce? Sai aka ce masa, ai igiyar Zainab ce, Zainab ta kulla. In ta dan samu rauni akan nafilfili da take na dare barci, ya dan wato ya ruho mata, sai ta ringa jinginuwa da igiyar kenan dan kada ta fadi. Manzon Allah sai yake cewa, hullu, maza ku kunce mu wannan igiya. Manzon Allah ya ce, li yusalli ahadukum nashaqahu falyarqud, yace ɗayan ku yayi sallah iya yanda zai iya. Manzon Allah ya ce, in ya gaji ya kwanta ya huta, in ya gaji ya kwanta ya huta. To dan haka dora ma kai ibada abin da ya wuce ka'ida, wannan sabanin sunna ne. Kuma duk wanda ya dora ma kansa irin wannan abu, to karshen shi halaka. Saboda manzon Allah ya faɗa, halakal mutanaddi'un, halakal mutanaddi'un, halakal mutanaddi'un. Sai da manzon Allah ya maimaita su uku a hadisin Abdullahi dan Mas'ud, riwaya ta al-Imam Muslim. Manzon Allah ya ce, yake masu zurfafawa sun halaka, masu zurfafawa sun halaka. Manzon Allah sai da ya maimaita su uku, ma'ana masu wuce a ya zaki, masu dora ma kansu abin da yafi karfin su. Manzon Allah ya ce sun halaka. Dan haka karshen duk wanda zai dora ma kansa wasu ayyuka na ibada, maganganu ko ayyuka, abin da ya wuce karhin shi, to karshen shi shine fasawa, kuma zai halakar da kanshi. Kamar yadda Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace alwashin cewa, duk dare na Allah sai ya kwana yana sallah, kuma sai ya sauke alqur'ani, kuma sai ya wuni yana azumi. Yace ma kanshi wannan alwashi, manzon Allah ya kiraye shi. Manzon Allah ya ce, kai ne ka ci ma kanka wannan alwashi? Ya ce, kwarai. Manzon Allah ya ce, to abinda nake tabbatar maka ba za ka iya ba. Manzon Allah ya ce masa, azumin da ka ci ma kanka alwashi, je ka a kowane wata ka yi azumi ɗaya. Sai ya ce, ya Rasulallahi, a ƙoƙarina ya wuce haka. Manzon Allah ya ce masa, to je ka a kowane wata ka yi azumi biyu. Ya ce, a ya Rasulallahi, ƙoƙarina ya wuce haka, a ƙara mu. Manzon Allah ya ce masa, to je ka ka yi azumi uku a kowane wata. Ya ce, ya Rasulallahi, ina da ƙoƙari sama da haka. Manzon Allah ya ce masa, je ka ka yi azumi na Annabi Dawud. Ya ce, yaya azumin Annabi Dawud yake? Manzon Allah ya ce, Annabi Dawud ya kasance yau in ya yi azumi, gobe ya huta, jibi in ya yi, gata ya huta. Ya ce, ya Rasulallahi, ina da ƙoƙari sama da haka, a ƙara mu. Manzon Allah sai yake ce masa, la sama man sama dahar, duk wanda ya azumci zamaninsa, manzon Allah ya ce ba azumi ba ne be. Duk wanda zai ce kawai iya rayuwarsa kullum azumi, kullum azumi, manzon Allah ya ce ba azumi ba ne be. Wallahi shi wannan sahabi Abdullahi ibn Amr yake cewa, lokacin da rayuwa ta tsawaita, da tijantaka ta cin masa, da kyale yake iya yin azumi. Amma saboda ya riga ya yi alkawali a farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi azumin Annabi Dawud, ya ki fasawa. Amma ga yadda kyale yake kai azumi, sai yake faɗa, yake nadama, yake cewa, wallahi inda a ce a yau za a dawo min da wannan rangwame da manzon Allah ya bani a farko, na cewa in azumi uku a kowane wata kadai ya ishe ni, yace wallahi ya fi soyuwa a gona sama da duniya da abin da yake cikinta. To dan haka ba a buƙatar mutum ya dora ma kansa abin da ya wuce ƙarfinsa na ibada. Dan haka shi wannan da ya shekara yana azumi bai ajiye ba, manzon Allah ya ce masa, azabta nafsa, ka azabtar da kanka. Thumma qala, sannan sai manzon Allah ya ce masa, sum shahara sabri, manzon Allah ya ce ka azumci watan haƙuri ma. Wane wata ne watan haƙuri? Shi ne watan Ramadan. An gane ku, watan juriya kenan, wanda bawa yake tarbiyyantar da kanshi akan jurewa. Saboda shi wata na Ramadan makaranta ce wadda take mai zaman kanta, wanda bawa yakan tarbiyyantu ya koyi halaye na ƙwarai, ya kusaci Ubangijinsa. Shi ne anan ya ce masa, sun shahara sabri, manzon Allah ya ce ka azumci watan haƙuri, shi ne watan Ramadan. Wa yawman min kulli shahar, manzon Allah ya ce kuma ka azumci yini ɗaya tak a kowane wata, a kowane wata ka yi azumi ɗaya. In Ramadan ya zo ka azumce shi gaba ɗaya. Kala sai ya ce zidini, ya ce ya manzan Allah ƙara mu, fa inna bi quwwa, ina da ƙoƙari da kuzari. Azumi ɗaya, ai na wuce shi, ina ni ina azumi ɗaya, na wuce azumi ɗaya, a ƙara mu ina da ƙoƙari da kuzari. Kala sai manzan Allah ya ce masa sun yau mai ne, to je ka a kowane wata ka yi azumi biyu. Kala sai ya ce zidini, ya ce ya Rasulallah a daɗa mu. Kala sai ya ce masa sun salafata ayya, manzan Allah ya ce a kowane wata yi azumi uku, a kowane wata yi azumi uku. Kala sai ya ce zidini, ya ce ya Rasulallah ƙara mu, ƙoƙari na ya wuce haka. Kala sai ya ce masa sun minal hurumi watruk, sai da manzan Allah ya maimaita masa su uku. Ma'ana ka azumci watanni masu alfarma, sannan ka kame, sannan ka azumci watanni masu alhurma, sannan ka daina, ka azumci watanni masu alhurma, sannan ka bari. Manzo Allah sai dai maimaita masa su uku. Watanni masu alfarma, kamar yadda ya tabbata a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, watanni ne guda hudu, ko kuma mu ce nassi na alqur'ani shine ya tabbatar da cewa watanni hudu sune masu alfarma a cikin watanni 12 da Allah ya halitta. Haka Allah ya faɗa a cikin suratul tauba, inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. To waɗannan watanni hudu masu alfarma sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, yace salasun mutawaliyatun, uku manzon Allah yace a jere suke suna bibiyar juna. Shine kenan Zulqa'ada, Zulhijja, Al-Muharram. Sannan na uku, na hudun manzon Allah yace yana tsakanin Jumada da Sha'ban, kenan tsakanin Jumada da Akhira da watan Sha'ban, kenan shine watan Rajab. Waɗannan sune kenan watanni hudu masu alfarma. To shine anan yace sun minal hurumi, wato ka azumci watanni masu alfarma. Sai yace watruk, manzo Allah yace sannan ka bari. Sun minal hurumi, ka azumci watanni masu alfarma. Watruk, manzo Allah yace sannan ka bari ka huta. Manzo Allah sai da maimaita masa su uku. Wa qala bi asabihi salas, manzo Allah ya faɗa wato da wannan yatsotsinsa guda uku, faban maha, manzan Allah sai ya haɗa su, sun ma'arsala ha, sannan sai ya sake su. Wannan hadisi da shi ne wasu suke kafa hujja game da wato sunnanta ma jama'a azumin watan Rajab, azumin tsahi. Wai ai manzan Allah ya ce a azumci wata masu alfurma, watan Rajab ko ai wata ne daga cikin watanni masu alfurma? To wannan hadisi bai tabbata ba, hadisi ne dha'ifi, kamar yadda al-Imamu Abu Dawud shi ya rawaito hadisin, illar a sanadinsa wannan marwaiciya Mujiba al-Bahiliya, marwaiciya ce majhula, kwata-kwata ba a santa ba ita wannan marwaiciyar. In aka ce marwaici wanda yake majhulul hal, wanda babu yabo ko fallasa a kan shi, to shi ko duk hadisin da aka samu marwaici majhul a cikin sanadinsa, to wannan hadisi dha'ifi, kwata-kwata baya zama hujja a cikin addini. Kuma Ibnu Rajab Allah ya ji kansa, wannan Ibnu Hajar Allah ya ji kansa, ya wallafa littafi na musamman game da azumin Rajab, azumin tsahi. Dukkan hadisan da suka zo game da azumin watan Rajab, Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa in ma hadisi dha'ifi ko kuma hadisi mawdu, hadisi mai rauni ko kuma hadisi wanda yake na ƙarya, shi kuma hadisi dha'ifi ba a kafa hujja da shi a cikin addini. Ko abin da ya shafi kwadaitarwa da tsawatarwa, malaman hadisi sun tabbatar da hadisi dha'ifi ba a kafa hujja da shi. Wannan ita ce magana tabbatacciya, domin game da yin aiki da hadisai ingantattu, ai akwai wadatuwa game da bukatar hadisi dha'ifi. Yanzu misali, duk wanda zaka samu yana irin wannan azumi, to irin waɗannan watanni ya wuhintar da su. Yanzu misali, idan muka ɗauka azumi na nafila a tsawon shekara fa ya wuce a lissafa. Yanzu misali, ga azumi mu fara bayan azumi na Ramadan, farko ga azumin shidda na rakiyar wata wanda ake yi a cikin watan Shawwal, wanda sakamakon duk wanda ya raka azumin Ramadan da azumi shida a cikin watan Shawwal, manzo Allah ya ce tamkar ya shekara yana azumi bai aji ba. Bayan shi ga azumin Litinin da Alkamis, duk Litinin da Alkamis an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da azumi na Litinin da Alkamis. Manzo Allah ya ce raniku ne wanda ake bujiro da ayyukan bayi gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah ya ce dan haka ina son a ɗaukaka aiki na a zo da shi halin ina azumi. Azumin Litinin da Alkamis duk a sati a kadan mutum ya yi azumi. Sannan ga azumi na 13, 14, 15 a kowane wata. Ayyamul Bayt 13, 14, 15. Sannan kuma wato ga azumi na kwanuka 10 na farkon Zulhijja, wanda kwanuka 9 na farkon Zulhijja sunna ne mutum ya azumce su, kamar yadda zamu iske babe ne nan gaba wanda zai zo. Sannan kuma ga azumin rana Arafa, bayan azumin rana Arafa sannan ga azumi na watan Al-Muharram, cewa shine fiyayyen azumi bayan azumi na Ramadan. A cikin Al-Muharram din ga azumin Tasu'a da Ashura, sannan kuma ga azumi na Sha'ban, wanda Aisha take ce mana babu watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a cikinsa sama da watan Sha'ban. Take cewa yana azumce watan Sha'ban gaba ɗayansa sai wasu ƴan kwanuka waɗanda ba su wuce a kilga, su kadai ne manzon Allah ya kambare. To dan Allah game da mutumin da ya nazumci irin waɗannan waɗanda suka tabbata a sunna, ina shi ina buƙatuwa zuwa wani azumi na watan Rajab, wanda duk hadisin da ya zo akan fadala ta azumin Rajab to babu hadisi daidai da ɗaya wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ka je ka bincika ka tambaya wane ne Ibn Hajar, a fage wanda yake na ilimin hadisi. To dan haka kasancewar shine anan malam ya zo da wannan hadisi game da yin azumi a cikin watannin Allah masu alfarma. Kenan watannin Allah masu alfarma a nan wanda za ka ɗauka sai ka ɗauki watan Al-Muharram, domin manzon Allah ya faɗa mana kenan fiyayyen azumi wato a wannan bayan wata na Ramadan kenan azumi wanda yake na Al-Muharram. Kenan wannan shi ya tabbata, amma shi wannan hadisi bai tabbata ba. Sannan in ka ɗauki shi watan Zulhijja kenan waɗannan kwanuka 10 na farko su ne ake azumcewa. Sannan in ka ɗauka shi azumi uku a kowane wata, wannan kuma daman ya tabbata a cikin hadisi na Abdullahi ibn Amr ibn al-As, kuma bayan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farko cha yi ma Abdullahi ibn Amr je kaka yi azumi ɗaya a kowane wata, yace ina da kokari. Manzo Allah ya ce masa je kaka yi, yace ina da kokari, aka ce masa je ka a kowane wata kai uku. Kenan waɗannan gabbai kin wannan duka akwai hadisai ingantattu waɗanda suka tsaya matsayinsa. Amma don haka dai a takaice shi wannan hadisi bai tabbata ba, don haka kenan ba sunna bane ba azumce waɗannan watanni waɗanda suke masu alfarma illa watan Al-Muharram, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya bayyana mana. Babu fadli sawmi wa ghairihi fil ashr al-awwal min Dhulhijja. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadula ta yin azumi a cikin wato kwanuka 10 wato na farkon Zulhijja. Yin azumi da wani abu da wasu ayyuka na ibada, shine yace babu fadlis siyami wa ghairihi. Kenan fadula ta yin azumi da wani azumi kamar sadaka ko nafilfili a cikin kwanuka 10 na farkon Zulhijja. Kwanuka 10 na farkon Zulhijja kwanuka ne waɗanda suke masu daraja, masu matsayi, masu martaba a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda a cikin kwanukan shekara in dai yini ne, to a gun Allah babu yinin da ya kai waɗannan yini goma na farkon Zulhijja. Don haka malamai suka kai kawo game da kwanuka goma na ƙarshen Ramadan da kwanuka goma na farkon Zulhijja, waɗanne suka hifa bula a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu suka ce kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, wasu suka ce a kwanuka goma na farkon Zulhijja su ne suka hifa bula a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa idan mun kalli darare, to darare goma na ƙarshen Ramadan su suka fi daraja, suka fi matsayi a gun Allah sama da darare goma na farkon Zulhijja. Amma idan muka kalli yini, to yini goma na farkon Zulhijja sun fi yini goma na ƙarshen Ramadan. Me yasa? Saboda a cikin darare goma na ƙarshen Ramadan akan dace da daren Lailatul Qadr, wanda daren Lailatul Qadr ko Allah ya nuna mana matsayinsa ya fi wata dubu a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Su kuma waɗannan yini goma na farkon Zulhijja a cikinsu ake samun rana Arafa, wanda rana Arafa ita ce yini fiyayye a gun Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan yini na duniya. Kenan inda mai tambaya zai tambaye ka a cikin dukkan yini na duniya wani yini ne fiyayye, sai ka bashi amsar cewa yinin Arafa. A darare wani dare ne fiyayye a gun Allah, sai ka bashi amsar cewa daren Lailatul Qadr. To shine anan malam ya zo da hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda, ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin, manzon Allah ya ce babu wasu kwanuka al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah, wanda aiki nagari a cikinsu ya fi soyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al'ayami, sama da waɗannan kwanuka. Sai ya ce ya'ani ayyamal ashir, abinda yake nihi kwanuka goma na farkon Zulhijja. Duk wani aiki nagari da mutum zai aikata, to babu aikin da zaka aikata a cikin wani yini wanda Allah ya fi so sama da aikin da mutum zai yi a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja. Sahabai suka ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, wannan jihadu fi sabilillah, koda jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin aikata aiki nagari a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja? Domin sahabbai sun yi sani, sun tabbatar da a cikin dukkan ayyuka babu aikin da ya kai jihadi. Jihadi shine kololuwa a cikin dukkan wasu ayyuka na ibada. Wanda wani sahabi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah, nuna min aikin da ya fi jihadi. Manzon Allah ya ce a ni ban san shi ba, ni ban san shi ba. Manzon Allah ya ce kana so in gaya maka aikin da ya kai jihadi? Ya ce to ka bari, tun ranar da mayaki ya fita zuwa fagen daga, to kada ka yanke game da yin azumi ko sallah har sai an kai lokacin da ya dawo, in kana so ka yi daidai da shi. Idan aka ce misali yau muna 30 ga watan Al-Muharram, muminai suka fita fagen daga, to ba yanda za a yi waɗanda suke zaune ba su fita ba su kai matsayinsu a lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala, sai mutumin da tun yau fitarsu ya kama sallah ba yankewa, kuma ya kama azumi ba yankewa har sai lokacin da suka dawo, wannan shi kadai ne zai yi daidai da mayaki. To ya ka san ku abu ne wanda ba zai iya yiwuwa ba. Shi sahabin da kanshi ya ce ya Rasulullahi, to wane ne zai iya haka? Ai ba yanda za a yi mutum ya iya haka. Hadisin yana cikin kitabu Jihadu Wasiyar cikin Sahihul Bukhari. To don haka anan da manzon Allah yake cewa babu wasu kwanuka wanda aiki nagari a cikinsu ya fi soyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala sama da waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. Sai suka ce ya manzon Allah, ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin haka ba? Kala, sai manzon Allah ya ce wannan jihadu fi sabilillah, ya ce wallahi ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin aikata aiki nagari a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja. Manzon Allah ya ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, sai dai mutumin da ya fita fagen daga da rayuwarsa da dukiyarsa, falam yarji min zalika bi shay, bai dawo da komai daga cikin su shine zai yi daidai da wanda ya aikata aiki na dare a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja. Sai dai mutumin da ya fita yaki da ran shi da dukiyar shi kuma aka kashe shi bai dawo da komai ba, to shine zai yi daidai da wanda ya aikata aiki na gari wato a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja. Wanda ayyuka na gari ko a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja, farko akwai salloli waɗanda suke na nafilfili. Daga cikin salloli na nafila akwai ar-rawatib waɗanda suke tafe da salloli na farilla, wanda wasu akan yi gabaninsu wasu bayansu. Akwai salloli na nafilfili irin su qiyamul layl, irin su salatul duha da sauransu. To ana buƙatar a waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja, ma'ana mutum ya yawaita salloli na nafila. Sannan abu na biyu, yawaita azumi. Yawaita azumi a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja, in so samu ne mutum ya azumce su gaba ɗaya waɗannan kwanuka tara, kamar yadda hadisi ne tabbatacce wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa lalle ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumce kwanuka tara wato na farkon zulhijja gaba ɗaya. Sannan bayan azumi akwai sadaka, mutum ya yawaita sadaka, mutum ya yawaita sadaka. Sannan abu na hudu, wato akwai sadar da zumunta, karin gabin danginka game da ziyara da kyautata musu. Sannan akwai kyautata makwabtaka. Sannan kuma akwai yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja ana buƙatar a rayar da su wato game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne at-takbir wa tahlil wa tasbih, kamar yadda ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku yi kabbara, ku yi hailala, wato a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja, wanda shi zikirin shi ne kenan: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kuma wannan zikiri bayyin shi ake a bayyane, bayyanar da shi a cikin waɗannan kwanuka sunna ne, kamar yadda sahabban da suka rawaito hadisi, Abu Huraira da Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, in farkon zulhijja ya kama har kasuwa suke shiga suna ɗaga muryarsu suna yin wannan zikiri domin su tunatar da jama'a, kuma har sai ya kai Mina tana yin gumza saboda yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ɗaga muryarsu game da wannan zikiri a waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja. Don haka wannan zikiri sawa'an kana kwance ko kana zaune ko kana tsaye ko kana cikin tafiya ko kana cikin wasu aikace-aikacenka, sunna ne yawaita wannan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja. Don haka dai a taƙaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana sunna ce azumce waɗannan kwanuka tara na farkon zulhijja. In har mutum bai samu ba damar azumce waɗannan kwanuka kenan, kada ya yi sake ranar Arafa ta wuce masa, wanda za mu iske kenan a babi na gaba. Sakamakon yin azumi a ranar Arafa shine kankara ta zunubai wato na shekaru biyu. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.